Kungiyar wacce ake kira tabbitan Niger a taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako ta fara ne da bayyana damuwa a dangane da yanayin da aka shiga a yankunan da ake fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga, inda alamu ke nuna matsalar ta fara bijiro da wani sabon salo, kamar yadda sakataren yaɗa labaranta Alhaji Hama Umaru ke ƙarin bayani a kai.
Taron da aka yi nan Muhammad Gandi, taron da aka yi tsakanin Tilbury, Doso da Tawa, inda sarakin gargajiya da iko da kowa da kowa nana, an ɗauki wasu matakai da ya kamata a kawo zaman lahiya, kowa ya kawo mama gwamnati. Sai gashi muna gani yau taɓarɓarewan da ake samu tsakanin ƙabilu, akwai inda yau a tare mota a sabke ƙabila wannan a kashe, to in a sabke wannan ƙabila su ma waɗancan sun sabke sun kashe, babu zaman lahiya. Muka ce wannan ya kamata gwamnati maza-maza ya amshe bindiga ga kowa. Bai kamata kowa ya kashe wani ba saboda irin shi ko saboda abun gakin shi, saboda gwamnati ne ya kamata ya hukunta wanda ya laihi. Makiyinmu guda ne, da mu da gwamnati duka matsala mu yi kokowa da shi.
Tsanantar wannan matsala akan iyakar Nijar da Mali ta tilastawa Fulanin yankin ficewa daga matsugunansu, inji Abdurrahman Alhaji Mamman, mazaunin karkarar Tiliya.
Wani tashin hankali da aka yi tun kwanakin baya cikin waɗansu garuruwa da ake ce ma Bakorat da Intazen da Eknewan, da aka yi wannan tashin hankali na san dai kuna da labari aka kashe mutane da dama. Da yake ka san masu wannan aika-aikan yawanci hillanci suke yi, don sai aka tsoka cewa da a ƙabila Hillani ce ke wannan aika-aikan, kenan duk wanda annan yake bahillaci ne ana kama kwatanta shi da waɗancan, sai kasance aka koma ana sace-sace ana kashe-kashen Hillani a cikin wajen. Yawancinsu duka waɗanda suka samu suka taho suka baro wajen, wasu ko kuma Allah ya musu cika dizashen da ake sata, yawanci Aljeri ake kai su daga nan a tsuka a kai su Aljeri can a saida. Wannan yankin in ka tsuka yau in ka tsuka a kuya ka samu dai da lace ga ya tabbata wanda azzami ana kashewa ana sata, mi za su tsaya. Yawanci dukkan masu baro yankin.
Kungiyar na zargin wasu daga cikin 'yan Nijar mazauna kasashen waje da yunkurin tusa irin wannan haramtacciyar aƙida a kawunan jama'a, saboda haka ta yi kiran mahukunta su hamzarta ɗaukan matakai.
Sai ka ga mutum ya ɗauko cikin rezo sosiyo ya zamna can inda yake, bai ya shekara 20 ko 30 bai Nijar, sai ya ce ƙabila shi ta ɗauki bindiga ta kashe ƙabila kaza, ko ko za mu turo muku kuɗi ku she bindiga ku yi kaza. Wannan ya kamata gwamnati ya nemo su duk inda suke, a hukunta su, bai kamata ba. Shi ne muke gudu, su ne suke cusa ma muna fitina wanda suke wajikin nan. Don Allah gwamnati ya samu matauki, ko da Interpol za a yi, duk wanda ya yi ɓanna ya ɗauko vocal kin shi ya yi wazab, don wannan ƙabila ya taso ma wannan ƙabila, ko wannan addini ya taso ma wannan addini, gwamnati ya samu mashi mataki.
Kungiyar ta fitar Nijar ta kuma shawarci gwamnatin wannan ƙasa ta haɗa gwiwa da sarakunan gargajiya don tattara shugabannin al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a kan teburi guda, ta yadda za a haɗa kai a tunkari aika-aikar 'yan ta'adda da ta 'yan bindigar da ke ci gaba da haddasa ɓarnar dukiyoyi, satar dabbobi, har ma da mutuwar bayan Allah fararen hular da ba san hawa ba san sauka ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.